dot dot, oh, listen to the rhythm king. Listen to him play that thing. Oh, la la da da da, low, he's some sensation. Listen to the saxophone playing on a minor tone. Oh, wah wah da dee wah wah, sweet syncopation. He makes you rock like a chair, he's off the air. It's just like wine. Quiver and shake, he takes a break. Wrinkles off your spine. Dreary music so intense. All you feel is this suspense. Oh, loo, 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 listen to the rhythm king. Go put your best clothes on, and we were out and gone. Got to show you that uptown cabaret. Da-da-da-da-da, they got a band that has a master of blues and jazz. Got to be there when they start to play. La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da.
What da 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 da